Kwana daya bayan dawowar Hamma Amadu gida, bayanai na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare, wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun Yamai ta yanke masa a watan Oktoban 2017, bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai. Dr. Abubakar Ahmad Hassan masanin doka ne a nan Niger.
Tunda ya zamanto bai samu nasara ba a gaban wannan kotu na ECOWAS, to na san shine zai ce dama abinda nake tsammanin ko in samu wannan wata ahuwa daga wannan kotu ban samu ba, bari in shigo kasata mutane su mini gaisuwa rasuwal ita tsohon wannan da dai, kuma ya zamanto ya tunkari kotu game da wata takwas da ya saura. Kenan yanzu ba mamaki kushi da kanshi ya kai kanshi ga kotu ya ce to gani nazo, ko kuma in aka bar shi kamar ya dan huta kotu da kanta ta kiraye shi ta ce to ga abin da ya saura.
Zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba a tsakanin ƴan adawa da masu mulki na daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen dawowar Hamma Amadu gida, kamar yadda wani makusantinsa Bana Ibrahim ke shaida mun.
An ce ana neman sulhu cikin ƙasa tsakankanin bangarori da ke siyasa a ƙasar, dole ne zai shahi zaɓuɓɓuka da ke zuwa, kuma abin da ya shahe shi dole zai shahi Hamma Amadu, tunda mu shine muka aza dan takararmu.
Akwai wasu sharuɗa da hukumomi suka gindaya masa condition kafin a bashi damar ya dawo gida?
Yanzu mu a matsayin mu na modern falumana ban mu san harkar siyasa ciki, muna tambayan mutane kuma su yi respectin wannan period kin da muka ce.
To koya makomar siyasar tsohon prime minister za ta kasance idan aka yi la'akari da cewa tuni jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin dan takararta na zaben shugaban kasa na Disamba 2020? Ga abinda Dr. Abubakar Ahmad Hassan ke cewa.
An ga kamar yadda aka wa Professor Maurice Kamto a Cameroon, an ga yadda aka wa Khalifa Sall a Senegal, kuma an ga a Benin maimakon grass presidential da aka yi a Senegal da Cameroon, su a Benin amnesty ma aka yi. In Allah da na imani da cewar wannan muhawara da aka sa a gaba, ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi ahuwa akan wannan tsawon wata takwas da ya kamata yi a gidan yari.
Jagoran ƴan adawa Hamma Amadu mutum ne da ake yi wa kallon yana da gogewa a siyasa, saboda haka wasu ke ganin dawowarsa gida abu ne da ka iya dagulawa jam'iyyar PNDS tarayya lissafi. Sai dai wani kakakinta Asumani Muhammadu na cewa,
mu ɗan demokuraɗiyya ne, kuma demokuraɗiyya muka sani, kuma ita muke yi, kuma ita zamu yi ko gobe, saboda haka babu tsoron wani duk wani mahaluki da za a ci zaɓe da shi. Ai shi a dalilin gwamnati ta yi kira a zo a haɗu ai wannan tattaunawa ta CNDP don dukkanmu ƴan ƙasa a ci zaɓe tare da su.
Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.